Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya ta gudanar da wani taron sauraron ra'ayoyin jama'a game da yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin Najeriya. A taron dai shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger Ahmed Marafa Guni ya ce Majalisar Dokokin Najeriya ce ta turo masu buƙatar yin hakan. Akwai dai abubuwa kimanin 15 da ake son a duba fasalinsu a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya na yanzu, da suka hada da rage yawan shekarun matasa masu buƙatar shiga takarar neman mukamin siyasa daga shekaru 30 zuwa 25, da kuma tabbatar da yin hukunci mai tsanani ga waɗanda aka samu da laifin aikata fyaɗe, sannan da tsarin baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. Shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya Honorable Gambo Tanko da ya halarci wannan taro ga abin da yake cewa,
in kuɗi ya je direct zuwa chairman ko kuma daga federal government zuwa account ɗin chairman, shi zai kawo ci gaban wannan ƙaramar hukuma ɗin, kuma zai hana mutane daga ƙaramar hukuma su zo state.
Amma wasu na ganin suna fargaba ma kukan ku shugabannin ƙananan hukumomi a riƙa ba ku kuɗaɗen jama'a don ba ku tafiyar da su yadda ya kamata.
Yanzu a lokacin siyasa ne, yau in an baka kuɗin ƙaramin hukuma naka, kai kanka ku jama'an nan ƙaramin hukuman nan ku kuke da fawa da za ku dubi menene akai da kuɗin ku.
To sai dai ana shiga gefen shugaban jam'iyyar adawa ta Afga a jihar Niger Musa Aliyu Liman. Ya ce taron ma ba shi da wani tasiri.
Eto, a daidai wannan lokacin kana iya cewa ba da wani tasiri, domin mahi yawanci ba yau aka saba irin waɗannan ba. Akan sai su riga sun ɗauki ra'ayinsu, sannan su kira ku su ce muku ga abin da suke so a yi, wanda ra'ayinku daban da kuka bayar abin da za su je su aiwatar kuma daban, mafi yawanci yakan faru a haka.
Shugaban kwamitin wucin gadi da majalisar ta kafa domin gudanar da wannan aiki Honorable Bello Agwara ya ce za su tura wa majalisar ƙasa ra'ayoyin da suka samu daga jama'a.
Satin can da aka kawo mana waɗannan takardun muka raba ma junan, muka ce kowa ya je duba, ba za mu shiga zauren majalisa ba mu aiwatar, sai in mai wannan taron
ka aiwatar. Za ku kai wannan rahoton naku can majalisar
ƙasa. In Allah ya danna da sati ɗaya za mu aika da wannan rahoton a can majalisar tarayya insha Allah.
Wakilan kungiyoyi da dama musamman daga yankunan karkara na jihar Niger ba su samu halartar wannan taron ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.